ebi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai goge wannan abun yakan fadi kam abara adu wa saban bil lamsi rahatuhu wa adlaqat araban min rifqati limami ce yawa tafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abara atawarkar da wasaban cuta bil lamsi da shafa kawai in masu labarin abi mahzura da irin su abinda aka yi wajen mai da idanun katada wanda aka cire idanunsa a wajen yaki ya dauko idanun yanzu sai manzo Allah ya zagar sulallahi ga shafin da idanuna mata ta ko mata ce mai gwalli yanzu na ji matan na aka rasulullahi baka ganin za ta kini ya rasulullahi yimin dauki manzo Allah ya karbi idanun ya mai masa idanun ya zauna rasiya su idanunsa na dama kyau kam abara adwa saban bil lamsi rahatuhu da yawa tafin manzon Allah ya warkar da cuta saboda shafa tafin manzon Allah hada laqad araba tana kuce kulli min rifqati limami da kullu kullu nan zunubai in ka har da manzon Allah to wani zunubi an wanke to wata cuta ta warke sai ji mamu bosari abin da yi har adam masu ya goce radiyallahu ta'ala anhu abin da suka saka a gaban su shine damuwar su ce sa jinnin da tafan bai tuka ne da tafan sha'irai baka jin ana fara su da bismil ilahi sai kaji kawai sun dauko wani abu da yake zuciyar su cutar su suna magana a kanta kawai wala shi rayu da Allah ta hanya cewa abar kalbi illa an yakuna mutayyama harifa ram bin nabi muhayyama wucin nan ta wani ta ki komai fa face ta kasance mai yabo ce mai bege ce ma abokiyar yabo bin nabi da annabi muhayyama mai cutar kishirwar san samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamu al-fazazi yana cewa farida ya ujabir muhassal manzo wanzila wa tabiya an haifi mutahawwala khalilayya ya ku fada daina kalbi wa aqali zuciya da hankali na uja ku karkato wanzila ku saukabil muhassabi azazal muhassab wa tabiya mutahawwala kar ku ne majuya an haifi daga bana haifi minan yana yabon wuraren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma imamu al-fazazi sai ya fara da irin waɗannan maganganun yana cewa amin tazaku ina sai kaddara wani mutum yake magana da shi ya wanda idani sai yana magana yake kaddara ta mai isa mutum da yake cewa ke idanuwa ta amin tazaku jiranin bizi salamin mazata dam an jaramin muqulatin bidami kai wannan na tsaya gabara yanzu saboda tunanin makwabtaka da abokan zama da aka yi zama ta da su a waje da ake jin bizi salamin mazata ka cudanya dam an hawaye bidami da jini jara suke gurare mu kulatin da kwayar idanuwa kai amma ba ku rihu ko kuma tunanin tashin iska ne min da kai kai mutun tawaje jan kazima wa aw magal barku ko kuma tunanin wuce dawar kiya ne bizal mai a cikin domin irami daga wajen dutsen iram mamma da ai ne ka yace kai kai wannan bawan Allah me samu idani yake ne in kurta idan kace ikufa ka kame hama ta sai su zubar da hawaye ko malikar bi ka me samu zuciyarka in kurta in kace istafit ki rutsu ya fi mi sai ta dimauce abin da yake dimauta ta din shine neman wanda yake dimautar da zukata sallallahu alaihi wasallam yace aya subhanahu shin me bege yana tsammani annal hubba ita sayya munkatimu abin koyewa ce ya zai ta kuya abun nan da yake tsakanin munsa jimin abun da yake kwarenya shine idanu in abu ya dame shi sai ka idanu ya zubar da hawaye ya zai abun wai labarin zuciya
a tambayi fuska
a haushe ce a tambayi fuska sai yanzu ka tabani kai tunanin maganar soyayya a'a aya su sabu an rubo ma baina mun saji mu abun da yake tsakanin abun da yake kwarenya wa mutsabi abun da yake konkona shine zuciya yake laulal hawa لولا الهوى لم ترك دمعا على دلل ولا ارقت لذكر البالي والعلل ان دا بعدن سويه با والله وانا اذا لم ترك دمعا دا بزات زبدا واي با على دلل تنانن كفر بي زي سلمي ارمي ان با وانا سنتنت تا تناني زبدا هواي با ولا ارقت كوبا زن ببتشي با لذكر البالي تنانن اتاتوا مبانو والعلل كو اتاتوا مورتي بزين زربتشي كورا انا سنا اتاتوا دوا يلا jama'a musamman zai samu tunani tunanin ka gaba daya ya koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji bayin Allah
ya kaddara wani mutum kawai yana matsayana bashi labarin me yake tare da shi shine halin masu bege ba kai ku tinke hubban ba adam ma sai mashi da bi alaiku
udul tarki wa taqami
yaya kake musu soyayya ne kake cewa babu soyayya a'a akwai soyayya bacin kuwa abin nan da udurul jam'i ce do adalai addan hawaye wa taqami da cuta shin da take shi da shi alaika akan ka kashi an ga karami an ga idanu kullun fuska a murtike kuma to da hawaye kace ba soyayya akwai soyayya to wannan soyayya irin da take kima wata masu yin mordi kullun in wata mordin ya kama shi ya shauki ta tanatin rabi'i bimin har shahi ban dakil baji'i afji biha mu'ammali to a irin wannan waje ana ake samun afji biha mu'ammali din ana ake samu sai ka zo can a gida kana kwance kana tana sai ka zo ka ji wani bawan Allah ya tashi ce annabi ne kaza 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 sai kishirwarka ta koshi yana cewa wa asbatal wajhika dai abu batun wa zanan misra bihai ala fadika wal alami wannan bakin ciki na rashin ganin masoyi asbata ya tabbatar da kadai rubutu tuka guda biyu ala haddeka akan kumatunka abrasan shine hawaye wa banan da kuma cuta rama za a ga kala mai kuma tun ya koma tikiti yana luku luku sai aga ya koma ya sirance ya shafe sai aga hawaye yana kwarenya me yasa haka cutar soyayya ce ana son ganin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah karuna mana shi yake na am dukkan bayan nan da baka haka abin yake dai kuma na ahawa tunanin wanda nake kauna saraya da fa'ar raqani sai ya hana ni bacci
kenan
wal hubbu soyayya ya atarib lazzat tana kawo jin dadi bil alami wani lokaci ta kawo radadi
kenan
in ana jin radadi ana jin radadi ana jin radadi in aka samu ganin masoyi shikenan sai ka kuma an shiga jin dadi in ana jin dadi ana jin dadi in aka rauna sai kuma sai a shiga wani sabon ciwo kuma ya la'imi fil hawal uzriya ya kai mai zargi na a cikin soyayya ta irin ta banu uzrata wadansu bayin Allah ne su suna son abu kaunar wannan abun sai ya kai su ga samuwar cuta har su mutum ba su same shi ba to kai da kake zargi na to ai ga bani uzarta su ne abun zargi ya la'imi ya kai zargi fil hawa a cikin soyayya ta al-uzriya irin ta bani uzrata ma'azirtan karba hami bani minni daga gare ni ilaika zuwa gare ka law an safta da zaka yi adalci lamtali ba zaka zarge ni ba idan ka zo mai son kuɗi
gaskiya ne
rana baya jinta zaka shi ba slippers yana taka rana ka duba dai wuta duk zafin ta nan in mutum ya san kuɗi sai ganshi a tsakiyar rana yana motsa wuta don soyayyar kuɗi to ina ko mai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine asalin asali sallallahu alaihi wasallama to Imam al-Busari yana nuna wa masoya yanda abubuwan suke tafiya ne na soyayya da ake jinta a zuciya yace addatka haliya to in zargi na kake ka ba daina ma halin da nake cikin nan addarka ya wuce sanin ka ya ketare ka asiri na la sirri bi mustatir asirin da ke sirri na ba ba an koyewa bane ba ina son annabi ba boye ba a sarari nake fadi ina son annabi inji Imam al-Bukhari yake la sirri bi mustatir asirin zuciya na ba an koyewa bane
wallahi
wala da'i an yushati ga masu zargi dan mutum zai zarge ni ko ya soyayya ta ga annabi ba na yi la sirri musari an yushati wa asira ma boye bane ga masu zargi wala da'i bi munhasimi cuta ta kuma mai yankewa bace in ban samu abin da nake so ba ciwo na ba zai yanke ba sai an samu ganin annabi cuta ta yanke yace mahadathani nusuha to yan uwa mu ji wannan baiti da kunnuwanmu mu kuma fahimci abin da yake tafiya a cikinsa yace mahabbanin nusa kai mai nasiha kara aso annabi annabi mutum ne kaman kowa annabi yaya kaza kaza a rasa kaza kaza a bata lokaci a'a mahabbanin nusa ka tsananta min nasiha kana yawan yi min nasiha in bari in bari lakin lasta asmahu
bana ji
nasiha ta ga innal muhibba kaga shi masoyi fi sama mai yana cikin kurumta azri uzali ga barin jin zargin masu zargi idan mutum yana son mace farko da uwar uban sa ke fara bata akan ta
inna lillahi da sama sala
in an zarge ta an faɗi rashin mutuncin dangi ta gidan sai ce kai da Allah da ita Aisha yayi yace ta kinkice ai hali hali ake ne ba ai ai ita ta kware ce ba abun da aka wanda kake sai ce ai ta kware ce in kuma akan ta kware ce ai yar wani ce uban ta mutum kirki ne
kai subhanallah
saboda mu'amala da abokai in na dauke ta sata a cikin gida za ta daina ce abun da ta faɗa mahabbatan nisa lakin lasta asma'uhu inna muhibba amir uzali
subhanallah
kai wai kai min nasiha amman ba na ji dan mai so yana kurumta wajen barin jin basirgi kace in ta ta sai ya shebu fi azali to da tijai
to
a dawo a so mai aiki Imam al-Busari yayi magana ti ko dan fayan zai ce in ta ta sai ya shebu fi azali sai ya shebu fi azali ce ni na tumci nasiha ɗayan ta farfara fi azalin cikin kawar da ni daga kan irin abubuwan da nake kai wa shebu fufura abada sai na sani ittafi ana ittaba tsaba ba nasiha ai to hami da gabarin abinda za a sa a kwaba kai da shi duk mutum da gurbura farkon wanda ya fara garin gurbura a duniya shine Annabi Ibrahim alayhi salam da ya ga gurbura sai yace ma hada ya rabbi faqila lahu wa qarun faqala ya rabbi zidli wa qaran
na'am
da ga gurbura a cikin sa ta fito sai yace ya rabbi menene wannan kuma ya ubangiji sai aka ce da shi wannan nutsuwa ce wannan ita ce nutsuwa sai amin nutsuwa ya Allah ka kara min nutsuwa tunda dai furfura nutsuwa ce to ya Allah kara min nutsuwa sai furfura ta game jikin sa to Imam al-Busari ya ce in ta da sai shefi azalin wa shefi bi aw shab abad fi nafsin arid tuhami ina tumtar na tumci na binkice na tumci nasiha nan furfura fi azalin cikin kawar da ni daga barin abin da nake kaiwa shefi furfura abada fi na sai ne sun san sai arid tuhami daga barin cudan ya kai to walillahi alhamdu saboda ɗan uwa suna nan wannan shine dai kaɗan daga cikin irin darabin irin na Imam al-Busari a cikin sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa zuciyarsa yana muhawara da ita akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk mai san Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya dauki irin wannan tafiya ya narke ya bace ya shafa komai ya daina jin zargin masu zargi sai karban nasihar masu nasiha akan jawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin bari bane ba Allah ma dan shi yayi mu to ya zai mu bar shi kuma bar shi ayi mata asalin mu to alhamdulillah saboda yawan ɗan uwa ga kuma dare yana ɗan uwa suna ta uzuri ana tafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh